ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Muna yammaci na 8 ga watan Zulka'ada hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1445 wadda ta yi daidai da 16 ga watan 5 miladiya ta 2024 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjidil Bukhari dake cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasar Zadul Ma'ad littafi ne na babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda al-Sheikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab ya takaita shi cikin mujalladi guda wannan kuma shine darasi na 32 bayan hutu da muka tafi na azumin watan Ramadan wanda muka dauki kusan kimanin wata 2 Allah ta'ala ya nufe mu da dawowa yau bayan gama waccan muhimmiyar ibada wadda muke fata da roƙon Allah madaukakin sarki ya karba mana Allah ta'ala ya sa azumin da muka yi da sallolinmu da ibadun duk da muka aiwatar cikin wannan wata Allah ta'ala ya sa muna daga cikin masu rabauta sannan alkhairai duk da Allah ta'ala ya saukar a cikin wannan wata muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mun dace da su sannan Allah ta'ala ya tsawaita rayuwarmu dan sake ganin irin wannan muhimmiyar ibada mai ladan gaske shekaru masu yawa cikin lafiya da imani a darasin da muka yi na ƙarshe kafin mu tafi hutu yana da alaka da ita ibadar ta azumi domin mun tattauna ne game da abin da ya shafi koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama game da ibadar i'tikafi inda malam yayi mana bayanin game da me ake nufi da i'tikafi wani irin tasiri i'tikafi da shi da wato i'tikafi yake da shi wajen gyaran zuciya da kuma daidaituwar da saita mutum akan tafarki zuwa ga Allah madaukakin sarki da yanda i'tikafi ke gusar da dukkan wani kazanta da datti na zunubai domin mai i'tikafi yana fuskantar Allah ne ga baki dayansa subhanahu wa ta'ala bayan haka kuma an gaya mana wasu daga cikin ladubba na yin wannan ibada ta i'tikafi da ainihin wato abinda yake da alaka da ita da falalarta da sauransu da haka kai tsaye za mu shiga cikin wata gabar ta daban inda malai yake cewa qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala faslun fi hadihi sallallahu alaihi wa sallama fi hajjihi wa umrati yanzu mun ji a darasin da ya gabata yaya manzon Allah yake yin azumi yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yin ko yayi itikafi to yau kuma za mu ji yaya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi aikin haji yaya kuma ya aiwatar da ibadar umra aikin haji da umra ɗaya ne daga cikin ko aikin haji ɗaya ne daga cikin rukunan musulunci guda 5 mun gama da azumin Ramadan wanda ɗaya ne daga cikin su yanzu kuma mun shiga bayanin aikin haji da haka kenan duk wanda zai je aikin haji to ana sa ran ya koyi yaya manzon Allah yayi aikin haji domin yayi a aikace ya kuma ga yawa sahabbai da duniya cewa khuzu anni manasikako kamar yanda ainihin wato ya faɗa cikin hadithi sahihi yace akwai koyi aikin haji daga wurinsa to yau za mu ji insha Allah ya aikin hajin annabi ya kasance yaya kuma umrarsa take sallallahu alaihi wa sallam i'tamara sallallahu alaihi wa sallam ba'da al-hijrati 4 umarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi umra daidai har guda 4 bayan yayi hijira daga Makka zuwa Madina da aka ga baki dai umrar da annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi a rayuwarsa ta duniya guda 4 ce kulluhunna kuma dukkanin waɗannan umrorin da yayi yayi su ne fi dhilqa'dati a cikin irin wannan watan da muke ciki watan Zulqa'da an fahimta ko duk da cewa akwai wanda aka ce yayi ta a cikin Rajab, amma dai hadithin akwai magana da malamai suka yi akai, da aka yayi umra ne cikin watan ainihin wato Zulqa'ada, umra guda hudu yayi, kamar yadda Ummul Mu'minina Aisha da Abdullahi dan Umar da Anas bin Malik suka tabbatar cewa Annabi yayi umra ne guda hudu, sannan yayi su ne a cikin watan Zulqa'ada. Al'ula umrarsa ta farko, umratul Hudaybiyya, akwai umrar da ake jingina ta zuwa ga Hudaybiyya saboda irin abin da ya faru tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallama da tawagasa da kuma Quraishawa, inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taho da niyyar yin aikin umra ko ibadar umra, su kuma Quraishawa suka fahimci akasin haka, sun dauka ya zo ne dan yayyake su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tura musu Sayyidina Uthman, domin dan dangi ne, fitaccen mutum ne, yana da martaba da daraja da kima a idan Quraishawa. To ko yaka ce je, Annabi ya ce ya je ya tattauna da su dan ya yi musu bayanin makasudin zuwan Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai sun zo ne dan su yi ibadar umra, ba sun zo bane da niyyar yaki. Amma tattare da haka, a wannan shekarar dai umrar bata yiwu ba, bayan ainihin wato Quraishawa su kuma sun turo Suhail bin Amr domin su tattauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam da wasu sharuɗa. Cikin sharuɗan shine a wannan shekarar ba za su bar Annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai su shigo cikin garin Makka domin aiwatar da ibadar umra ba, sai dai su koma sai shekara mai zuwa. Wannan ɗaya ne daga cikin sharuɗan da sahabbai ba su ji daɗin karɓar wannan sharaɗi ba, domin ga su tsakanin su da shiga garin Makka babu tazara mai tsawo, sun ciyo kuma tazarar tafiya, amma an ce sai sun koma. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karɓi wannan sharaɗin, ya ce ya amince. Ina fata an gane. To wannan umrar kaga ba a yi ta ba kenan, amma tunda ya taho da niyyar umrar kuma ya aiwatar da dukkan abin da zai na umra din, sai ake lissafa ta cikin umrar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a rayuwarsa, duk da cewa ya dawo shekara ta gaba yara mata. Wannan ya faru ne a sanata 60, shekara ta 6 bayan hijira, bayan komawar Annabi sallallahu alaihi wasallam zuwa garin Madina da shekara 6, shine ya taho da wannan tawaga tasa domin aiwatar da umra, kuma abin bai yi ba, domin fasaddahul mushrikuna anil bait, mushrikai sun tattare shi, sun kange shi, sun hana shi ya zo ɗakin Ka'aba domin yin umra din. Fa nahara Annabi sallallahu alaihi wasallam anan Hudaybiyya, ya soke raƙuminsa na hadaya, wa halaka, ya kuma yi aski kamar yadda aka san mai ibadar umra yana, ya zo ya soke hadayarsa, sannan kuma ya yi aski haitho sudda, a inda aka hana shi din huwa wa ashabuhu da shi da sahabbansa, kenan anan Hudaybiyya kenan, shine hina sudda ko haitho sudda, inda aka tare shi daga nan aka ce ba a yadda ya yi gaba ba domin ya zo ya umara da shi da sahabbansa. Wahallu, da shi da sahabban kuma suka warware niyyarsu ta umara, suka koma garin Madina. Wannan ita ce umara ta farko da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi. Ka koma cikin Sahihul Bukhari, za ga Imam Bukhari ya kawo ta cikin Al-Magazi, hadithi na 4,185, hadithin Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda. Athaniyatu, sai umrar Annabi sallallahu alaihi wasallam ta biyu, umratul qadhiya, wato umrar ramuwa. Mun ji ta farko dai bai yi ba, an ce ya koma, kuma ya yadda ya koma saboda wata hikima da Annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya sanar da shi, kuma daga baya sahabbai su ma sun fahimci hikimar. Ya salam. Kuma su ma kansu sahabbai daga baya sun fahimci hikimar. To umra ta biyu shine umratul qadhiya, wato umrar ramuwa, fil amil muqbili, wadda Annabi ya zo ya yi ta a shekara mai zuwa, ma'ana shekarar da ta biyo shekarar da aka hana shi kenan. Ya yi waccan a shekara ta 6, kaga a shekara ta 7 kenan. Da khalaha, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin garin Makka, fa aqama biha thalathan, ya kuma zauna a cikin garin Makka tsawon kwana 3, bayan ya gama umrarsa, thumma kharaja, sannan ya fice daga cikin garin ya koma Madina. wannan ita ce umrarsa ta biyu. Ka koma cikin Al-Maghazi, cikin Sahihul Bukhari, hadithi na 2451 da hadithi mai lamba ta 4252, hadithin sahabi Al-Bara'u bin Azib da Abdullahi dan Umar, Allah ya kara musu yadda, sun ruwaici wannan hadithin. Al-Thalithatu, sai umrar annabi ta uku. Umratuhu allati qaranaha ma'a hajjihi, shi ta ce umrar da ya hada tare da aikin hajji. Ya zo ya yi aikin hajji, to a wannan aikin hajjin da ya yi ya hada shi tare da umra. To in an hada al-lissafin tun da a wannan aikin hajji ya yi umra, to sai ake lissafa ta cikin umarmarin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi guda hudu. Ina fatan gane, shi yasa wasu suka ce guda biyu ne. Guda biyu ne, akwai ainihin wato ita wannan umratul qada da ya dawo ya yi ramuwa, sai kuma umrarsa ta ji'irana, wannan ta hudu da za mu karanta. Suka ce domin waccan ta farkon bai yi ba, ita kuma ta biyun a aikin hajji ya gwamata. Amma dai tunda dai umra ce, duk ana gaya maka cewa dai maganar umra din nan annabi ya yi sau hudu. Daya ta Hudaybiya wadda muka karanta, duk da ba a samu yinta ba, amma shekara mai zuwa ya dawo ya yi ta biyu, ita ce wadda ya samu ya rama waccan wadda aka hana shi. Sannan kuma ta uku ita ce wadda ya hada ta tare da aikin hajjinsa. Ar-rabi'atu, sai umrarsa ta hudu, umratuhu min al-ji'rana, wato umrarsa da ya dauka daga ji'rana, wani guri ne da ake kira ji'rana. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauko niyyar umra ko haramar umra daga ji'rana, yazo ya gabatar da ita. Wannan hadithin Imam Tirmidhi ya ruwaito shi a cikin Al-Hajj, hadithi na 935. Imam Abu Dawud a cikin Al-Hajj shi ma ya ruwaito wannan hadithi na 1996. Imam An-Nasa'i a cikin Al-Manasik shi ma ya ruwaito wannan hadithi na 2863. Hadithin Muharrish Al-Ka'bi, akwai wani da ake kira Muharrish Al-Ka'bi, wani sahabi Muharrish Al-Ka'bi radiyallahu an wa sahahahu Al-Albani fi Sunan Al-Thalatha. Sannan babban malamin hadithi Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya inganta wannan hadithi a cikin waɗannan sunan guda uku, Sunan Tirmidhi, Abu Dawud da Imam An-Nasa'i, da sun ruwaito shi kuma Albani ya inganta hadithi. Waɗannan su ne umrar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a rayuwarsa. Wa lam yakun fi umrihi umratun wahida, babu wata umra guda ɗaya daga cikin umarorin nan nasa da yayi kharijan min Makkata, wanda ya fice daga garin Makka. Babu duk waɗannan umrorin a hanyarsa ta tahowa daga garin Madina zuwa Makka, anan yake ya da zango ya ɗauko harama ya shigo. Amma babu inda aka ruwaici annabi yana cikin garin Makka ya fice daga cikin gari ya ɗauko harama ya sake dawowa. Shine ma'ana walam yakun fi umarihi, a waɗannan umra da annabi ya gabatar, babu wata umratun wahida koda guda ɗaya da annabi ya ɗauko haramar ta kharijan min Makkata, wanda ya fita daga garin Makka. Kama ya fa'aluhu kathiru minan nasi yau, Ibn al-Qayyim ya ce kamar yadda zaka samu da yawa daga cikin mutane suke yi a yau. Mutum yana cikin garin Makka kawai sai ya zame, sai ya fita, sai ya je ɗauko harama, sai ya sake shigowa. Wani ya zo ya sake umara, sai ya sake ficewa, ya sake ɗauko harama, sai ya sake dawowa, ya sake yin umara. Lalle wannan yana son lada da yawa, kuma yana son ya samu alkhairi mai yawa, shi yasa yake ta yin wannan. Amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi haka ba, sallallahu alaihi wasallam. Ina fata an gane. Wa qad aqama ba'da al-wahyi bi Makkata 13 sada, domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbata bayan fara saukar masa da wahayi ya zauna a cikin garin Makka tsawon 13 shekara 13. Lam yunqal anhu, amma a tsawon shekara 13 da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a garin Makka, ba a ruwaito ba daga wajen annabi sallallahu alaihi wasallam annahu utamara kharijan min Makkata, cewa ya taba yin umra daga wajen Makka. A cikin tsawon wannan shekara 13 babu wani hadisi da aka ruwaito cewa annabi ya dauko harama ta umra daga wajen garin Makka, ya fice daga garin Makka kuma ya dauko harama ya dawo cikin garin. Wa lam yaf'alhu ahadun ala ahadihi qattun, a cikin sahabbai a zamaninsa babu wanda ya taba yin umra yana cikin garin Makka ya fice daga cikin garin Makka ko ya fita yana cikin harami, ya fita daga cikin harami ya dauko harama ya sake shigowa cikin garin harami da niyyar umra, ba a samu a zamanin sa wani yayi haka ba illa Aishata, sai ummul mu'minin Aisha, ita kadai aka taba samu tana cikin garin, wato tana cikin haramin Makka, ta fita wajen harami ta dauko harama ta sake dawowa. Me yasa? Shi ma za ka ji dalili. Li'annaha, abinda yasa ita ma ta yi haka, saboda uwar mu'minai Aisha a halat bil umrati, sun yi tafiya tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam da sauran matan Annabi, domin a wannan tafiyar an ce Annabi gaba ɗaya da matansa ya taho. Da haka ummul mu'minina Aisha ita ma tana cikin tawagar da aka taho da ita. Da haka sai ta zo da niyyar tamattu'i, kamar yanda sauran matan Annabi duk wannan niyyar tamattu'i din suka yi. Tamattu'i a aikin hajji shine idan ka tafi a cikin watannin aikin hajji, Shawwal, Zulqa'ada, Zulhajj, kafin a fara aikin hajji sai kai umra, bayan kai umra sai ka warware niyya, ka warware harama, lokacin aikin hajji yayi ka sake daura niyyar aikin hajji, to irin wannan aikin hajjin naka sunansa tamattu'i, ma'ana kai aikin hajji da umra a tafiya guda daya amma daban-daban, sai da ka fara umra ka gama ta tsaf, ka warware niyyarka, sannan ka sake daura sabuwar niyya, ka kuma shiga cikin alhazai kuka yi aikin hajji. Wannan shi ake kira da tamattu'i a aikin hajji. Duk wanda yayi irin wannan aikin hajjin to shi ake kira mutamatti, wanda yayi tamattu'i. To a wannan tafiyar matan Annabi gaba ɗaya sallallahu alaihi wasallam irin wannan aikin hajjin suka yi na tamattu'i, dan haka suna zuwa sai suka fara yin harama da umra, da niyyar in sun gama umra kuma za su saki sabuwar niyya su shiga aikin hajji. To ita ma ummul mu'minina Aisha irin wannan haramar ta yi, ta yi haramar za ta fara yin umra, fa hadat, kawai sai jinin al'ada ya zo mata, fa amaraha, da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya umarce ta, fa qaranat, sai ta yi kirani, wani nau'i ne shi ma na aikin hajji. Shi yasa duk sanda za ka tafi aikin hajji gara ka san wanne za ka yi, kala uku ne an gane, mun ji na farko tamattu'i, to shi kuma kirani, shi ma gwama aikin hajji da umara ne a lokaci guda ba tare da rabawa ba, kaman yanda muka faɗi wancan na farkon. Wancan na farkon umara daban, aikin hajji daban, niyyarsu daban-daban, tamattu'i kenan. Wannan shi kuma kirani, niyyar umra da aikin hajji a haɗe, wannan shi ake kira da kirani. Mutum ya kulla niyyar zai yi umra babu rabawa, zai haɗe ta tare da aikin hajji, wannan shi ne kirani. Da haka tun daga larura ta zo wa Aisha ta jinin al'ada, wanda ta sa kuma gashi yanayi ka san wani lokaci akan je a ƙurace, in an je a ƙurace la'alla tana jinin al'ada ya ɗauke ta sati ɗaya ko kwana biyar ko wani abu mai kama da haka, la'alla kafin jinin ya ɗauke kuma lokacin aikin hajji yayi, kaga babu damar, can bata gama umra ba, ga kuma lokacin aikin hajji yayi, an fahimta. Amma inda namiji ne, kaga shi namiji idan ya zo, in dai ba lokacin ya ƙure ya tarar lokacin fita Mina, yawmu tarwiya yayi ba, to zai iya yin ya je ya umarsa sannan ya dawo ya zo ya shiga cikin aikin hajji. Na fata an gane. To ita na Aisha sai ya zamanto lokacin ya ƙurace, wancan ita shi tamattu'in, sai in akwai yalwan lokaci ne mutum zai iya yinsa, ya yi umra, in ya gama sai kuma ya yi haramar aikin hajji. Shi kuma kirani, dama can tun da ka taho ka ƙudurce niyyar babu rabawa, za ka yi umra ne da aikin hajji a haɗe. Da haka sai Annabi ya ce, to yanzu ba ki da damar ki tamattu'i kaman yanda sauran abokan zamanki suka yi, da haka ba ki da zaɓi sai ki yi kirani. Wa akhbaraha, sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta labari, ya faɗa mata, anna dawafaha bil baiti wa bis safa wal marwati qad waqa'a an hajjiha wa umratiha, yanzu dawafin da za ta yi da sa'ayi tsakanin Safa da Marwanta duk za ta yi su ne sau ɗaiɗai, kuma a madadin aikin hajjinta da umarata. Kaga sabanin aikin tamattu'i, tamattu'i dawafi sau biyu mutum zai yi, sa'ayi sau biyu za ka yi, saboda sai ka fara yin dawafi da sa'ayi na umra, in ka gama umra sai kuma ka sake sabuwar harama sai ka shiga aikin hajji, nan ma akwai dawafi da sa'ayi. to shi kuma wanda ya dauki kirani in ya tashi dawafi guda daya zai wannan dawafin ya wadatar umra da aikin haji in ya tashi sa'ayi guda daya zai sa'ayin ya wadatar a umra ya wadatar da shi a aikin haji an fahimci wannan da kyau to sai yake cewa fawajadat fi nafsiha yanzu kaga kenan ita ta dauki niyyar wato annabi ya mayar da ita sallallahu alaihi wasallam zuwa kirani a lokacin da sauran matansa sun yi mai tamattu'i fawajadat fi nafsiha sai ta ji ba dadi a ranta nana Aisha sai ta ji ba dadi a ranta me yasa an tarji'a sawahibuha bihajjin wa umratin mustaqillaini abinda yake damun nana Aisha yanzu sun koma gida matan annabi sallallahu alaihi wasallam abokan zamanta shine sawahibuha abokan zamanta kowaccensu ta koma da ladan aikin haji da umra masu cin gashin kansu Allah ya sa an gane ma'ana yanzu kowace mace ta samu aikin ta samu ladan umra ta cikakkiya ta kuma zo ta samu ladan aikin haji mai cikakke da haka kenan sauran matan annabi sun koma sun yi tamattu'i saboda sun yi umra sun kuma yi aikin haji kaga ita ma ta yi umra da aikin haji amma ita a yaya a hade domin kirani ne domin dawafi ɗaya tai sa'ayi ɗaya tai su kuma dawafi biyu suka yi sa'ayi biyu suka yi domin ainihin wato tamattu'i suka yi to sai ta ji ba dadi domin ga irin abin da matan annabi suka yi ita kuma ga abin da ta yi nata daban fa innahunna domin su sauran matan annabi kunna mutamatti'atin sun kasance masu yin aikin hajjin tamattu'i shi yasa suka samu lada ko falala guda biyu suka fara yin umra su tsaf sai da suka gama sannan suka sake yin niyya suka shiga cikin aikin haji walam yahidna saboda su gaba ɗaya sauran matan annabi babu wanda jinin al'ada ya zo mata da suka yi nasara suka yi sa'a sai zamanto har suka yi umrar suka yi aikin haji babu wanda jinin al'ada ya zo mata walam yaqarinna shi yasa su ba su yi kirani ba shi yasa su ba su yi kirani ba irin nawa irin da nana Aisha wa tarji'u hiya bi umratin ita kuma sai take ji a ranta yanzu ta koma gida ta koma da umra ne fi dimni hajjiha a kunshin aikin hajjinta ba umra ta yi mai cin gashin kanta ba ta yi umra ne a cikin aikin hajjinta to da annabi ya ga ta dan shiga damuwa fa amara akhaha sai manzo Allah ya umarci dan uwanta Abdurrahman ibn Abi Bakar an yu amirha min at-tan'im yace ya raka ta ta dauko haramar umra daga tan'im ta diiban li qalbiha dan ya faranta mata rai wannan damuwar ta zamanto ta kawo to ita kadai aka samu tana cikin haramin Makka ta fita wajen harami tan'im ta dauko niyyar umra ta sake dawowa Ibn al-Qayyim abinda yake so ya tabbatar maka fita daga cikin harami a dauko niyyar umra a waje annabi bai ba sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabbansa nana Aisha ce ita ma ka ji dalili annabi yayi haka ne dan ya dadada mata tunda yaga ta shiga damuwa yace Abdurrahman rakata tan'im in taje ta dauko harama daga tan'im tazo ta sake yin wata umra ta gama yace shikenan yanzu tace eh shikenan shikenan ke ma yanzu kin yi aikin haji da umra ko tace eh shikenan wannan shi ake kira irdab 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 shine kaga sai da tayi aikin hajin sannan daga baya tayi me umra irdab kenan ma'ana sai ta goye umrar a aikin hajin ta wanda su sauran aikin umra suka fara yi saboda su tamattu'i ne yanzu ita kaga kiran tayi to me mahallin wannan umrar tata tadiban lil qalbi ha ko li nafsiha annabi yayi haka ne dan ya lallashe ta ya kwantar mata da hankali dan yaga ta damu bata samu irin kamar tana ganin bata samu irin falalar da sauran matansa suka samu mafhum wa kanat umruhu sallallahu alaihi wasallam umrorin annabi sallallahu alaihi wasallam umra da annabi ya kullu hadika fi ashhuril hajji a watannin aikin haji haka ce watannin aikin haji fa tun daga watan da ya wuce watan shawwal watanni guda uku su ake kira ashhurul hajji shawwal zulqa'da da kuma zulhajj an bayyanta wayannan sune ashhurul hajj to an ruwaito cewa umran nan duk da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi su ne a cikin watannin aikin haji mukhalifan li hadi al-mushrikina manzo Allah ya saba da irin aikin Yahudawa mushrikai, ya saba da irin aikin mushrikai. Fa innahum, domin su mushrikai, yakrahuna al-umrata, sun kasance ba sa son yin umra, fiha, a cikin watannin aikin haji. Sun fi so su yi aikin umrar su ko a Rabiul Awwal ko a Rabiul Thani ko a Rajab ko a wani wata cikin watanni, amma ba sa son yin umra a watannin aikin hajjin nan guda uku. To shi sa Annabi dan ya saba musu, bai ba a ruwaito yayi umra ba sai a waɗannan watanni na aikin haji, Shawwal, Zulqa'da, Zulhajj. Kuma ma ya tabbata cewa a cikin watan Zulqa'da yayi su, kamar yadda mun karanta a baya, ko? Wa hadha dalilun ala anna li'timara fi ashhuril haji, wannan dalili ne da ke nuna ashe yin umra a watannin aikin haji afdalu, yafi falala, minhu fi Rajab, sama da yin umra a watan Rajab bila shakin ko shakka babu. Zaga yawanci mutanen mu da alhazanmu wa'anda aka ba su falalar watan Rajab, zaga ana tabbiyan umra, a tafi umra a cikin watan Rajab. To ashe a cikin watannin aikin haji, Shawwal, Zulqa'da, Zulhajj, wa'annan yin umra a cikin su yafi falala fiye da yin umra a cikin watan Rajab. Wa amma fi Ramadan, amma game da falalar yin umra cikin watan Ramadan, fa mawdi'u nazarin, to nan ne gurin tattaunawa, shin yin umra a watannin aikin hajjin can guda uku shi yafi falala ko yin umra a cikin watan Ramadan? To anan ne mawdi'u nazarin, malamai suka kai suka kawo suka tattauna. Wa qad sahha anhu, abinda ya kawo tattaunawa malamai game da shin umrar Ramadan ta fi falala ko yin umra cikin Shawwal ko Zulqa'da ko Zulhajj ta fi falala, to suka ce saboda akwai hadithin da ya tabbata, ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, anna umratan fi Ramadan, cewa yin aikin umra cikin watan Ramadan ta'dilu hajjatan, daidai yake da aikin haji. Falalar yin umra cikin watan Ramadan, falalar ta kai in kai umara cikin Ramadan za a baka ladan aikin haji. To kaga ga hadithi ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, shi yasa suke ganin to shi ga Annabi yayi ainin wato umara a watan Zulqa'da, kuma ga hadithi ya nuna falalar yin umara cikin watan Ramadan, to shin yin a cikin watan Ramadan shi yafi falalar ko kuma yi cikin watan Zulqa'da ko ashhurul hajj kamar yanda muka karanta shi yafi falala? Wannan hadithin Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin Umra, hadithi na 1782, haka cikin Jaza'u Sayyid, hadithi na 1863 ya ruwaito shi, haka Imam Muslim a cikin Al-Hajj, hadithi na 1256, hadithin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda. Da haka hadithin falalar yin umra cikin Ramadan ya inganta daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qad yuqalu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, anan abinda ake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yashtagilu, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana shagaltuwa fi Ramadan, a cikin watan Ramadan, min al-ibadat, yana shagaltuwa da wasu ibadu, bima huwa ahammu, wa'anda sun fi muhimmanci, min al-umrati, sama da yin umra, ma'a ma fi tarki zalika, tare da rashin yin umrar tasa, minar rahamati, akwai rahama li ummati, ga al'ummarsa. Abu biyu, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zabi muhimman ibadu da ake yi cikin watan Ramadan wanda yafi ya tafi aikin umra cikin Ramadan din. An gane ko? Sai ya zamto Annabi sallallahu alaihi wasallam yana shagaltuwa da wasu muhimman ibadu da sun fi umra cikin watan Ramadan. Sannan rashin yin umrar Annabi a cikin watan Ramadan, a cikin hakan akwai rahama ga al'umma. An fahimta? Me yasa yace fa innahu, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam law fa'ala, da a ce ko sau ɗaya yayi umra cikin watan Ramadan, labadaratul ummatu ila zalika, to zaka samu al'ummar musulmi za su yi dinga gaggawa da cincirin dan yin umra cikin Ramadan. A yanzu ma baka gani umrar Ramadan daban take? Baka ganin ticket din Ramadan, bizar Ramadan daban take? To ina ga a ce mutane sun ji Annabi ya taba yi a cikin watan Ramadan. Hadithi ne ya faɗa cewa yin umra cikin Ramadan tana daidai da ainihin wato aikin haji, amma dubi yanda bizar take wahala, take tsada cikin watan Ramadan fiye da sauran watanni. To ina ga musulmi suna da masaniyar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba yin aikin umra cikin watan Ramadan, da kila abin zai al'umma za ta fi shiga damuwa na ta matsakanta ta yi koyi da annabi wajen yin umara cikin Ramadan. Ashe rashin yin umarar annabi a Ramadan jin kai ne da rahama ga al'umma. Da haka sai ya zamto in ka ɗauki hadithin yin umara cikin Ramadan yana daidai da aikin haji, wasu sai su tafi cikin umara. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umra cikin Zulqa'da, wani sai ce a to niyar Zulqa'dan zai yi, kaga an dan samu rabuwa, babu cinkoso. Wasu sun dauki falalar yin umra cikin Ramadan sun tafi da Ramadan, wasu sun dauki annabi bai yi a Ramadan ba a Zulqa'da yayi, suna so su kwatanta koyi da annabi a cikin Zulqa'da, da haka sai ganso su kuma sun tafi ainihin wato cikin watan Zulqa'da. A cikin hakan akwai yalwa ga al'umma. Na ba ta fahimta. Fakana ya shukwa alaiha aljam'u bayna al'umrati was-sawm. To idan kuma aka waye gari al'umma tana tafiya cikin watan Ramadan domin yin umra, sai zamto hada umra din da aikin haji, hada umra din da azumi, to ya shukwa alaiha zai zamanto akwai matsi, akwai tsanani da wahala alaiha akan al'umma. Wa kana yatruku kathiran min al'amal. To kuma mu dama mun sani ɗabi'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ayyuka da yawa da Annabi baya yin su, wa huwa yuhibbu an ya'malahu, yana so kuma yayi din, amma khashyatal mashaqqati alaihim, saboda tausayawa al'umma baya son ya takura musu sai ya hakura. Ina fata an gane, domin da yayi umran nan, a ce umran nan guda hudu duk cikin watan Ramadan yayi, to da yanzu wahalhalin da ake sha na lalle sai mutun yayi umra cikin Ramadan da wahala ta fi haka. To Annabi sallallahu alaihi wasallam ko da yake umra cikin Ramadan tana da falala, amma saboda tausayawa al'umma ba a iya umran Ramadan ba, Annabi yakan soye wasu ayyuka, amma ya san lalle in yayi musulmi masoyansa ahlus sunna na gaskiya in suka ji sai sun yi koyi da shi, to kuma a cikin hakan akwai takurawa, da haka shi sai hakura. Sallallahu alaihi wasallam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. ولم يحفظ عنه انه اعتمر في السنه الا مره واحده. sannan ba a haddato ba daga wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yayi umra a shekara sai sau ɗaya tak. Shi yasa akwai tattaunawar malamai game da shin maimaita umra a shekara guda, misali ka je cikin watan Rajab sai ka sake koma cikin watan Ramadan saboda kana da iko ko kana da hali, ko ka je cikin watan Safar ko Muharram sai ka sake komawa cikin watan Rabi'u Tsani misali, sai ka kuma komawa cikin watan Ramadan. To Annabi dai ba a samu ya maimaita umra a shekara fiye da sau ɗaya ba. Sau ɗaya Annabi sallallahu alaihi wasallam ba a samu cewa ya maimaita umra fiye da sau ɗaya ba. To shi yasa wasu malaman suna da ra'ayin cewa umran nan sau ɗaya za ka yi a shekara, in ma kana da halin zuwa umra duk shekara, to sai zai zamanto duk shekara ka zaɓi wani lokaci cikin lokutan nan ka je kai umra, amma ka yi ka kuma koma ka sake komawa, to wasu malaman suna ganin Annabi sallallahu alaihi wasallam bai ba. Wasu kuma suka ce in dai tafiya ce mustaqilla, ka tafi ka dawo ka sake biyan ticket ka yanki visa ka kuma komawa, suna ganin babu komai, aikin alkhairi ne kuma dama ce ka samu. An fahimta. Amma dan a nuna maka cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya matsa kansa, kar wani ya ce aini na saba da shekara, abin kada ya zama gasa, abin kada ya zamanto ainihin wato riya, abin kada ya zamanto ba dan Allah ake ba, kawai an saba din muna haduwa da wane, wani ma ya dinga yi ma lissafin wannan umara in yaje ta 28 kenan. To wannan kaga kuma a umara ta koma kamar yanda za ka ga manyan mutane, yan siyasa da jami'an gwamnati yawanci an maida gurin kamar mahada. Da aka duk shekara daidai wannan lokacin za a je, in an je za a haɗu kai ka ce mutum a garinsu yake, za a ga an yi daba guda ana ta hira, duk wanda suke zuwa za a ga sun gaya maka haka. Ina ba ta an gane. To ba a san ibadar ta zamto haka, in ka je sau ɗaya a shekara, in kana da iko kuɗin da za ka sake koma akwai bayin Allah, musamman wannan yanayin da ake ciki ai mutane da yawa za ka sa su dariya da wannan kuɗin umara ɗin, musamman umarar bana da ta yi tsada da yawa. Ina ba ta an gane. To wannan kuɗin kai amfani da shi tunda ka je sau ɗaya, to maimakon ka koma ɗin sai kai amfani da kuɗin wajen yin wasu ayyukan na alkhairi wanda za su sama maka lada kila fiye da na umara ɗin. Na fata an gane. ولا خلاف أنه صلى الله عليه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا حجة واحدة سنة عشرين باب وني سابانيس أكان المعلمين malamai duk sun hada akan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi aikin hajji ba bayan hijira sai sau daya tak sau daya annabi sallallahu alaihi wasallam yaje umra ayaje aikin haji sanata 20 a shekara ta 10 bayan hijira a shekara ta 10 bayan hijira na fata an gane sau daya tak annabi sallallahu alaihi wasallam yaje aikin haji bayan ainihin wato shekara wato bayan hijira da shekara ta 10 ولما نزل فرض الحج الوكacin da wajabcin aikin haji ya sauka badara ilaihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ya gaggawa zuwa yin aikin haji min gairi ta'khirin ba tare da wani jinkiri ba ana wajabta aikin haji aya tana sauka ta wajabcin aikin haji ba tare da bata lokaci ba annabi sallallahu alaihi wasallam yaje aikin haji fa inna fardahu ta'akhkhara domin farlanta aikin haji da wajabta shi yayi jinkiri ila sanati 90 har zuwa shekara ta 9 bayan hijira aw 20 ko shekara ta 10 ma'ana ibadar aikin haji tana daga cikin ibadun da aka jinkirta farlanta ta ba kamar irin su azumi da sauran ibadu ba an farlanta aikin haji ne a shekara ta 9 ko shekara ta 10 wa amma qauluhu ta'ala amma fadin Allah ta'ala وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ kada wani ya kalli wannan aya ce to ai ga wannan aya ya za a ce an farlanta aikin haji bayan shekara ta 9 ko ta 10 bayan ga Allah ta'ala ce wa atimul hajja ku cika aikin haji wal umrata da aikin umra lillahi domin Allah suratul baqara aya ta 196 fa innaha wani zai iya ce ma to ai ita wannan ayar wa atimul hajja wal umrata lillahi wa in nazalat sanata 60 ta sauka ne shekara ta 6 to kuma ana maganar an farlanta aikin haji a shekara ta 9 ko ta 10 to ya zami da fadin Allah wa atimul hajja wal umrata lillah to sai malai ce ko da yake wannan ayar wa atimul hajja wal umrata lillah lalle mun yadda ta sauka ne bayan shekara ta 6 bayan hijira falaysa fiha faridatul hajji amma a cikin ayar ba inda aka nuna aikin haji farilla ne babu wa innama fiha al-amru bi itimamihi wa itimamil umrati ba'da shuru'i fiha ayar abinda take magana kawai tana umarni ne da in an fara aikin haji to a cika shi in an fara aikin umra a cika ta abinda ayar take magana kenan bata yi magana akan a shekara ta 6 aka farlanta aikin haji ba tana magana akan duk wanda ya dauki haramar umra ya cika wanda ya niyyar aikin haji ya fara to ya cika ولما عزم صلى الله عليه وسلم على الحج لوكacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya himmantu zai yi aikin haji a'laman nasa ya shelanta wa mutane ya sanar da mutane annahu hajjun yace shi fa a wannan shekara zai je aikin haji da haka lokacin da annabi ya yanke cewa zai je aikin haji sai ya sanar da sahabbai ya sanar da mutane cewa zai je aikin haji fatajahhazu lil khuruj ma'ahu da haka mutane suka dinga shirye-shirye dan fita aikin haji tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wa sami'a bidhalika man haula al madina duk kauyuka da garuruwan da suke kewaye da garin madina duk su ma suka ji labari fa annabi yana nan yana niyya zai tafi aikin haji fa qadimu su ma duk suka yo tururuwa suka taho yuriduna al hajja ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dukkaninsu suna so su je su aikin haji tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa wafahu fi dariqi khalaiqun wasu mutanen ma akan hanya suka same shi ma'ana annabi har yayi gaba suka samu labari su ma suka yi maza-maza suka shirya suka bi shi la yuhsauna wadanda ba za su lissafu ba baza su lissafu ba wayanda suka ba annabi sallallahu alaihi wasallam wannan aikin hajin kuma shine aikin hajin sa na farko kuma shine na karshe domin aikin haji daya yayi wa kanu min bayni yadayhi wa min khalfihi wa an yamini wa an shimalihi madda al-basar da haka in ka kalli sahabban da suke tare da annaba wannan aikin hajin wasu suna gaban sa wasu suna baya wasu suna dama da shi wasu suna hagu da shi iya ganinka shi yasa ba iya lissafe mutun nawa bane annabi yana cewa fa wannan shekarar yayi niyya zai tafi aikin haji aka dinga tururuwa aka taro, shi yasa da aka fito tawagar ba za ka iya cewa ga adadin ta ba. Kawo mutane kake gani, iya ganin ka ta gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta bayansa hagu da dama. Wa kharaja min al-Madinati, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita daga garin Madina naharan da rana, ba'da dhuhri, bayan sallar azhar, li sittin baqina min dhil-qa'da, kwana 6 ya rage watan Zulqa'da ya kare. Wannan watan da muke ciki Zulqa'da ko, to saura kwana 6 ya kare, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita daga garin Madina, ba'da an sallar dhuhra, bayan yayi sallar azhar biha a Madina 4 raka'a 4, tunda bai zama matafiyi ba, yayi sallar azhar raka'a 4 sannan sai ya fita. Wa khatabahum, manzo Allah yayi wa sahabbansa khutba, qabala dhalika, kafin a tafi din khutbatan, khutbat da allamahum fiha al-ihrama, yasa karantar da su yanda ake yin harama da aikin haji, wa wajibatihi, ya karantar da su wajiban aikin haji, wa sunanihi, da sunnonin aikin haji, fa sallal dhuhra, sannan sai ya musu sallar azhar, thumma tarajjala, sannan manzo Allah ya taje kansa, waddahana, ya shafa mai a kansa da ainihin wato gemunsa, walabitha izarahu wa ridaa, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sanya izarahu, kwarjallansa zanin daurawa sa kenan, wa ridaahu, da mayafinsa na yafawa, wa kharaja, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fita, fa nazala bi dhulhulaifa, sai ya sauka a wani guri da ake kiransa Zulhulaifa. Zulhulaifa din nan wani guri ne tsakanin sa, in ka fito daga garin Makka zuwa garin Madina zuwa Zulhulaifa, an ce ya kai mil 6 zuwa mil 7, kenan yana daidai da kamar kilomita 10 daga Makka, daga Madina zuwa Zulhulaifa, alisafin kilomita ya kai kilomita 10, wanda kuma suka ce daga kuma Zulhulaifa, in ka ce daga Makka kana so ka tafi Makka, shi kuma kilomita 420 kilomita 420. Wannan Zulhulaifa shi ake kira a yanzu, ana kiransa a wato Abari Ali ko Abiyadu Ali, an gane ko, zaka dinga jin yanzu haka suke kiransa, Abiyadu Ali ko kuma Abaru Ali, sunan gurin kenan yanzu, amma a wancan lokacin ana kiransa Zulhulaifa. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka anan, fa salla biha al-asra, kaga ya salla azhar ina a Madina, ya tako daga Madina kuma aka taho zuwa Zulhulaifa, anan kuma sai sallar la'asar raka'atayn raka'a biyu, domin ya fara tafiya, ya zama matafi, an gane ko. Faslun, mallam yace ga wani fasali, an gane aikin hajin ko, yawa dan ban sani ba ko zaka samu zuwa insha Allah, duk da dai cewa yayi kudi da yawa ko. Na'am, haka ne, amma dai da ya kudin ba kyauta ba ko, yawwa. Fasul rabiwa insha Allah, thumma bata biha wa salla biha al-maghrib wal isha, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ya kwana, wato kan labarin yayi ma tsawo, ka dan ji can do sai aka ce fasulun, ka dan yi numfashi ka gani ma na sha shayi ko, aka ce bayan nan kuma thumma bata biha, sannan sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwana a Zulhulaifa, wa salla biha al-maghrib wal isha, a Zulhulaifa ya sallaci maghriba da isha, was subha da asuba, was dhuhra da sallar azhar, wa kana nisa'uhu kulluhunna ma'ahu, kuma a wannan tafiyar matansa gaba ɗaya ba wanda aka bari a gida, duk suna tare da shi. Fatafa alaihinna tilka al-laila, kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan daren duk sai da ya sadu da su, shine tafa alaihinna tilka al-laila, duk sai da ya kewaya su a wannan daren. Wannan hadithi Imam al-Bukhari ya kawo shi a cikin al-Ghusl, hadithi na 270, Imam Muslim a cikin al-Hajj, hadithi na 1192, hadithin Aisha Allah ya kara mata yadda. Falamma arada al-ihrama, da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi niyyar daukan harama, igtasala, sai wanka guslan thaniyan, wanka na biyu li ihramihi, saboda daukan haramarsa. Thumma tayyabathu Aishatu bi yadiha, sannan nana Aisha ta mulke shi da turare da hannunta, da hannayenta gaba ɗaya ta sa turare, ta shafe jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ta shafe kansa, ta shafe gemunsa, bi zariratin da wani kakkamsan turare, turare mai kamshin gaske, ta yi amfani da shi wajen shafawa Annabi sallallahu alaihi wasallam, domin Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son turare. Yace daga cikin abin da aka sanya masa kaunarsa a wannan duniya akwai turare. Wabiba ilayya min dunyakum at-tiba wan nisa, ce Allah ta'ala ya sanya min son turare a cikin duniyar nan taku. Haka Annabi yana son kanshi. Wadibin fihi misk, da wani turaren ma wanda a cikin sa akwai almiski. Fi badanihi, na Aisha ta shafe shi a jikin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa ra'asihi, da kansa, hatta kana wabisul miski, har kana ganin, wato hatta kana wabisul miski yurafi mafariqihi wa lihiyati, har ana ganin alama da sheki da kyallin turaren almiskin nan, amma wato abin nan marabar kan Annabi sallallahu alaihi wasallam shine mafariqihi, marabar kansa, domin gashin sa yana rabawa wani ne nan wani ne nan, marabar kan zaka dinga ganin sheki da kyallin turaren da Nana Aisha ta shafa ma akai, walihiyati zaka dinga ganin kyalli da shekin turaren da Nana Aisha ta shafa masa a gemu. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya rawaito shi a cikin Al-Hajj, hadisi na 1538, da kuma hadisi na 1539, haka a cikin Al-Magazi hadisi na 2918 da hadisi na 2923. Imam Muslim a cikin Al-Hajj ya rawaito wannan hadisin, hadisi na 1189 da hadisi na 1190, hadisin Aisha Allah ya kara mata yadda. To bayan ta haka, sun mastadamahu, sannan turaren saboda yanda ta sa shi da yawa, domin ta shafa wa Annabi da yawa turaren, tunda lokacin bai riga ya shiga harama da aikin haji ba, ya gama shiri zai shiga aikin haji, wannan babu laifi, mai harama da aikin haji kan ya shiga harama, ya yi wanka, ya samu turare mai kamshin gaske ya shafa a jikinsa, koda daga baya yana jin wannan kamshin yana tashi a jikinsa babu komai. Kuma kaga tunda aka ta shafa wa Annabi da gemu, duk sanda yazo alwala ya shafa kai, zai ji hannunsa yana kamshi. Ina fata an gane, wannan duk babu komai. Shine thummastadamahu, sannan wannan turaren ya dimanci Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya dinga kamshi, walam yagsilhu, kuma bai wanke ba. Thumma labitha izara, sannan manzo Allah ya sanya kwarjallansa, zanin daura kenan, warida'ahu, da mayafinsa. Thumma salla dhuhra rak'atayn, sannan manzo Allah ya salla azhar rak'a biyu. Thumma ahalla bil hajj wal umrati, sannan yayi niyyar aikin haji da umra. Fi musallahu, a gurin da yayi sallah din, anan zulhulaifa, bayan yayi sallar sai kuma yayi niyyar aikin haji da umra, domin ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi qiran ne. Walam yunqal annahu sallal ihram rak'atayn, amma ba a ruwaito cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi wata raka'a biyu saboda shiga harama ba. Wannan hadithin ka koma cikin Zadul Ma'ad, hadithi na 1000, hadithi na 107 a mujalladi na 2. Walam yunqal anhu annahu sallal ihram rak'atayn ghayra wato rak'atayn ghayra fardhi dhuhri, in ba farillan nan ta azhar ba, babu wata raka'a biyu da Annabi yayi ta harama. Qultu ana Abdullah ibn Umar, kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yarka'u bi dhil hulayfati rak'atayn, sai nake cewa daga Abdullahi dan Umar, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yarka'u, yana yin ainin wato ruku'u, ko yana yin sallah, yayi sallah bi dhil hulayfati, azil hulayfa rak'atayn, raka'a biyu. Rawahu Muslim fil hajj, Imam Muslim ya rawaito wannan a cikin al hajj, hadisi na 1184 a mujalladin sa na 21. Wa qallada qabala al-ihram budnahu alayn wa ash'araha fi janibiha al-ayman fa shakka safhata sanamiha wa salaka dama anha wa qallada. Annabi sallallahu alaihi wasallama qallada qabala al-ihram, kafin ya shiga harama da aikin hajjin sa, ya ratayawa budnahu, wa innan taguwar tasa ta hadaya, ya rataya mata na alaini ta kalma guda biyu. Wato ana yin wasu alamomi dan duk wanda ya ganta ya san wannan dabba hadaya ce, dan kada mutun ya cutar da ita, kuma in ta yi batan kai za a dawo da ita an san ta hadaya ce. Shi yasa sai a sa mata silifa guda biyu, sai a samu wani zare a sa a tsakiyar silifan, sai a rataya, ɗaya yana lilo ta nan, ɗaya yana lilo ta nan. Da haka duk wanda ya ganta ya san wannan ragon, ko tunkiyan nan, ko saniyan nan, ko raƙumin nan na hadaya ne. Alama ta farko, da haka Annabi ya yi mata wannan rataya ɗin. wa ash'araha fi janibiha al-ayman, sannan yayi mata alama a bangaranta na dama. Fashakka safhata sanamiha, ya tsaga gefen tozanta, aka yanka shi da ainihin wato da wuka, yayi jini aka sa alama. Wani lokaci wasu sai su ta dan wani kyalle ko hankacin a gurin da aka yanka din, shi ma wannan wata alama ce. In baka kula da wuyan ba kaga takalma, to za ka ga can tozan za ka ga an yanka, kuma za ka ga an sa wani kyalle a gurin, alama ce ta cewa wannan dabbar hadaya ce. Wasalata dama anha, kuma annabi ya dinga goge jinin bayan an yanka dan ai mata alama. Wannan hadisi Imam Muslim ya ruwaito shi a cikin Hajj, hadithi na 1243, hadithin Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda. An ce lokaci yayi sai mu tashi, wa inna ma kulna insha Allah, abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ta'ala ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe, Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Allah madaukakin sarki ya kai mu aikin haji, wanda suka je Allah ya maida su, wanda basu je ba Allah madaukakin sarki ya kai su. Subhanakallahumma.